African music mix on the Voice of America.
Another song reflecting the views of the African music mix on the Voice of America.
Come on.
the nights and cooling down the days. The African Music Mix on The Voice of America.
Zile, 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 zile. News, analysis, and information, visit our website, voaafrica.com. That's voaafrica.com. We're always there for you.
Petit Moussa le fofo la dine Kankan
Board for a musical journey throughout the motherland on the African Music Mix.
VOA.
Johnny,
let me kiss.
So I'm gonna call it Chabby, why? Sure.
Uyu Johnny, when the pony wa pusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, iwe uza silai, pati heve, heve zayonda. Uyu Johnny, when the pony wa pusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, iwe uza silai, pati heve, heve zayonda. Johnny, pamagelo sapema, bangamucheze sebo anjisalema. Akaona mini skate ni shambo vuta, kupuru puta, afuna che kututa. Muzangani mwamena na itahila, enzo vele la jona kamnyengelela. Paliponze Johnny enze kutiela, koma enze kutiela. Manje mzanga hine anasila, kusidi la tumanga senze ohina. Basi yangana Johnny enzo mutumfia, jeve, shigani johina. Uyu Johnny when the pony wopusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, iwe uza silai, bati heve, heve sayonda. Uyu Johnny when the pony wopusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, iwe uza silai, bati heve, heve sayonda. Melo ni chochenje la nchimambala, chikwani saku koni ingana mabwana. Kwapanga bizi shua na wanchito, hey, mwecha leta vuto. Ma dokta bonze mwe babuziba, na manesi bonze mwe babuziba. Akamba uza sila, iwe uza sila, bani jebe siji onda. Uyu Johnny mwe nipo ni wopusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, iwe uza silai, bati heve, heve sayonda. Uyu Johnny mwe nipo ni wopusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, bati heve, heve sayonda. Uyu Johnny mwe nipo ni wopusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, iwe uza silai, bati heve, heve sayonda. Uyu Johnny mwe nipo ni wopusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, iwe uza silai, bati heve, heve sayonda.
Johnny pamagelo sapema, bangamucheze sebo anjisalema. Akaona mini skate ni shambo vuta, kupuru puta, afuna che kututa. Muzangani mwamena na itahila, enzo vele la jona kamnyengelela. Paliponze Johnny enze kutiela, koma enze kutiela. Manje mzanga hine anasila, kusini la tumanga senze ohina. Basi yangana Johnny enzo mutumfia, jeve, shigani johina.
Uyu Johnny mwe nipo ni wopusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, iwe uza silai, bati heve, heve sayonda. Uyu Johnny mwe nipo ni wopusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, iwe uza silai, bati heve, heve sayonda.
Helo ni chochenje la nchimambala, chikwani saku koni ingana mabwana. Kwapanga bizi shua na wanchito, hey, mwecha leta vuto.
Ma dokta bonze mwe babuziba, na manesi bonze mwe babuziba. Akamba uza sila, iwe uza sila, bani jeve siji onda. Uyu Johnny mwe nipo ni wopusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, iwe uza silai, bati heve, heve sayonda. Uyu Johnny mwe nipo ni wopusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, iwe uza silai, bati heve, heve sayonda. Uyu Johnny mwe nipo ni wopusai, wasa yesa kumukongelezai. Uza yonda, iwe uza silai, bati heve, heve sayonda.
What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
Vitisho vya pedi mbili vitanifanya mimi nini?
Spare tire,
nasafiri kwenye barabara ya maisha bila kutaka. Saa yoyote naweza pata pancha, kwa hivyo naendesha gari yangu pole pole sana. Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa, asante baba kwa kunisaidia kujua. Ukiotesha mazuri mazuri utavuna, tangu siku yangu ya kuzaliwa mpaka siku hii tumefika. Hakuna mtu angewahi fikiria sifa za Isa, yule kijana aliye kwa kikaa jobless kona kisada gomba, ijapokuwa amesoma. Angekuwa wakisikizwa kwa radio, matamshi kukubaliwa na kila masikio, kucheza kuku dance au chakacha ndio matokeo. Leo ni leo, nikiregea cha kwangu kitapepea, si mimi, ni maisha ninayoishi, hamnitishi, hamnibabaishi.
Hamnitishi tishi, hamnitishi tishi, hamnibabaishi, maisha ninayoishi, hayanikubali. Hamnitishi tishi, hamnibabaishi, maisha ninayoishi, hayanikubali.
Niliambiwa kidole kimoja kiwezi uachawa, ndege hawezi kupaa bila mabawa. Bila nyinyi singefika hapa, bila mpira utachezaji gemu ya kandanda. Asanteni kwa kunipa moto wa kuandika, asanteni wakati wa vita kunisimamia, asanteni kwa kuwika. Mtu akimshika ametushika, na hiyo ni shida. Pirates mpaka kufa, na singependa kukufa bila nyinyi kujua. Mimi si mimi bila nyinyi, na nyinyi ndio maisha ninayoishi, ndo sababu hawanitishi.
Hamnitishi, hamnibabaishi, maisha nayoishi hayanikubali mimi. Hamnitishi, hamnibabaishi, maisha nayoishi hayanikubali mimi.
Nimefika, ongeza volume na ukaribie speaker ya tatunia, kila mtu aliye nisaidia. Kutoka uko pa DJs mpaka in the booth DJs, walio call presenter na kumwambia replay, hiyo ngoma imetubamba, asanta. Ndio sababu polisi, ma MC, maadui, hii industry hawanitishi, hawanibabaishi, maisha ninayoishi hayanikubali.
Hamnitishi tishi, hamnibabaishi, maisha nayoishi hayanikubali. Hamnitishi tishi, hamnibabaishi, maisha nayoishi hayanikubali. Hamnitishi tishi, hamnibabaishi, maisha nayoishi hayanikubali. Hamnitishi tishi, hamnibabaishi, maisha nayoishi hayanikubali.
Ana dariya babu hujja,
mazana duniya kui dariya,
kare kai yan kanari,
mazana duniya kui murmushi, ku daina mugun tagumi
tagumi, sai dai abin da ya ci gaba,
ku daina mugun tagumi, waga wakal ta kuce, ku daina mugun tagumi, shata yau aiya tuna hada ku. Kata hamuje, kena dunia tu kata hamuje.
matsayin shi
wannan bauta ta mu ce
wannan ta mu ce Allah ya dora wannan matsoji kayan mu
su ko mata ta su ce
wannan ta su ce shatan zamani
gani be misali kauye can
mun koma kauye
su ne dishiya
haka nan na
itace za su je
wannan gaskiya ne
su suka su za su yi
wannan gaskiya ne
su tuka tuwo mu ci su da mahura mu sha su tuka tuwo mu ci su da mahura mu sha ruwa in za mu sha mata sai sun durkusa ruwa in za mu sha mata sai sun durkusa birni kuma
mun komo birni
aiki za su je
nan gaskiya
aikin gwamnati za su je
suna cikin biro kun
kasuwanci sai su yi
haka nan na
kudi in sun rika
sai sun ba mu da kashewa
ba mu ga dan mu ci
sai sun ba mu nasara
takalma sai sai kulla sun sai
da shadda tare da
kuma kuma sun sai
wannan gaskiya
sun ce maza kuma dan su sa
musanya me ya zo da kyau
baki sun sai kare sun sai
wannan nasu ne
kallabi kuma sun sai waliya kuma za su yi dan wa za su yi
dan saboda mai gida ya diba ya gani shatan zamani
salele dan wa za su yi
dan saboda mu maza mu diba mu gani ran mu shi hori shatan zamani
salele dan wa za su yi
dan saboda mu diba mu gani ran mu shi hori shatan zamani
gari za su je mata sai sun tambaya
wannan gaskiya ne
in mun ce su je
sannan za su tahiya
yannan su je in mun ce kan su je
ko ina ba su zuwa
tahiya ita babu
ko bakin koha ba su zuwa shatan zamani
wannan tahiya ita babu ta mai bautawa kamar haka salele shi diyal kace matal kace wai koko bai warkace
baiwa ta ce shatan zamani ni ma baiwa ta ce
mai bautawa kamar haka salele shi diyal kace matal kace wai koko bai warkace
baiwa ta ce shatan zamani baiwa ta ce ni ma ni ne ta babu
mata kamar muke mata su ma bayin mu kenan jama'a kamar muke mata su ma bayin mu
Salele
sarkin dumi
yanzu kada ta kace sun fada gaskiya ta hito
wai shin matar kanawa
mata ta guda dai shatan zamani
ni ma mata ta guda
na sani shatan zamani
amma ni ma mata ta
guda mata shi guda dai rabu tana gida
darika set mata ta fita
mata shi guda shatan zamani
Rafael ma mata ta fita
mata shi guda dai shatan zamani mata guda gare
Duduk tam gak mata te fuga
Mata syukur ade syantan zamani
Ijuku mata te fuga
Syantan zamani Ujuku basyir kau guda Sida isa yeme mata sudah barma Kulun suna lai wajah yahu Wajah jira abin
Aibana arme za suyi
Kaida muhuta syantan zamani Dame isa barga
Nace bana arme za suyi
Kaida muhuta syantan zamani Batle de kai
Salele tambaya garam
Allah saman sayi
Dumai mata guda
To
yazo a cikin gida gaisuwa nawa za a
yi gaisuwa guda ɗaya ce za a yi shatan zamani guda ɗaya
nace salele ka faɗi da kyau
haka nan na gaisuwa ɗaya ce za a yi shatan zamani
kasan kullum tambaya garan
to wadda Allah ya sa mu sani ba ka amsa
kuma kasan amsa za ka bai
ina zuwa ba ka ita Allah dan dai Allah
sa mu Usman mata ta guda mun jar mu kai mata ta guda Akolida wen mata te guda Hamid al-Qabi mata te guda Jiba Makas mata te guda Salahabi mata te guda Abdullahi Jori mata te guda basan lusi mata tai guda Shehu Ahmadu mata tai guda sun zo a cikin gida gaisuwa nawa za su sha
guda dai ce za a musu shatan zamani
ai ka san manya ne da su
duk da wannan shatan zamani guda dai suka aje gaisuwa guda za a yi
da su
duk da wannan gaisuwa guda dai suka aje gaisuwa guda dai
Yusuf mata tai biyu Amma Ahmadu mata tai biyu Baba Tanja mata tai biyu Sun zo a cikin gida Gaisuwa nawa za su sha Kenan jama'a Ahmar muke mata su ma bayun mu Kenan jama'a Ahmar muke mata su ma bayun mu
Let your fingers do the working and your email does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix@voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
the north to the south and the east to the west, the African Music Mix plays only the best.
Tepa masagati kane drove ke kamala tonu Kane la sumata setene kamanande la koruma Ai mao
Centrafrique Telecom Plus GSM très moins cher.
Nalichise mort. Chicotez-moi la guitare.
Léon Bangabingi, tous à Lyon, sans oublier Zav Bernard.
There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Now I'm gonna be a baby bully, that's so I'm gonna come at your yo.